within the ECOWAS and Zone E, where we will sign an MOU.
Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan, Vice Admiral Ibok Ibas, ke karin haske kan wata yarjejeniyar aiki tare da rundunonin mayakan ruwa shiya ta daya na kasashen yammacin Afrika, wato ECOWAS, suka cimma, wanda ke da zumar kawo karshen duk wani nau'in aika-aika da ke zama barazana ga tsaron yankin ta cikin ruwa. Babban hafsan sojojin ruwan Najeriya ya kuma gargadi waɗanda ake hada baki da su wurin tafka aika-aika, yana mai cewar suna sane da irin kazar-kazar din waɗannan miyagu, to amma fa su ma sojojin ruwan a shirye suke. Masana tsaron cikin ruwa irin su Abubakar Abdulsalam na yabawa da yarjejeniyar aiki tare na sojojin ruwan kasashen yankin ECOWAS din.
Yarjejeniyar zai taimaka, kaga kowace kasa tana da iya bangaren da take da iko akai. Ita kuma ECOWAS da suka shiga yarjejeniyar da su dinnan, akwai wani shashi kuma akan ruwa wanda ba ta bangaren kowace kasa. To kaga kenan su ECOWAS dinnan su ne suke da karfi a irin wannan bangarori, wanda za su yi doka akai ko kuma su yadda ai wani abu wanda. To saboda haka kowace kasa idan aka zo aka aikata ta'addanci aka tsallaka danta na kan ruwa, to ba ta da izini ta bi waɗannan baragudu da suka tsallake su shiga wani bangare da ba su da iko akai. Amma yanzu kasancewa an samu yarjejeniya da ECOWAS, irin waɗannan bangarori da ba ta cikin wani bangare na wani ƙasa na kan ruwa, ECOWAS ne take da karfi a kansu, wanda kuma yanzu da yardan su a take za a iya ɗaukan mataki na wanda waɗansu waɗanda suka aikata ta'addanci suka shiga wannan bangare da yake karkashin ECOWAS, kuma a bi su da izinin ECOWAS ko kuma bisa irin yarjejeniya da aka yi da ECOWAS, a bi su nan take kuma a ci musu kuma da mataki da doka ta daka su.
Kamar kuma yadda kakakin rundunar sojojin ruwan Najeriya Navy Commodore Suleiman Dahun ke shaida min, irin matakan da suke dauka fa daga bangaren su na haifar da kyawawan sakamako.
Ban Hafsa da Yahu ya kawo wani strategy da ake kira choke point. Wato abin da yake faruwa shine a duk wannan manyan rivers da suke karewa a cikin Atlantic Ocean tekun mu, mun kawo jirage na musamman da ake kira naval security stations, abinda ake kira house boats, yanzu muna da guda tara sun toshe duk inda ake fita da wannan mun. Kuma mun samu rahoto cewa waɗannan house boats din sun lage wannan satan mai da ake yi.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan yarjejeniya za ta yi musamman wurin samar da tsaro a cikin ruwa a wannan shiya ta yammacin Afrika. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.